sashen Hausa na muryar Amurka nake magana a wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu rarran mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da ake so a ko ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rado assalamu alaikum, Sarfila Hashin Gumel Leta da Yusuf Aliyu Harande da masu ran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a yi cewa ɗaruruwan mata ne a jihar Sokoto suka yi maci har zuwa ofishin hukumar INEC don nuna rashin jin daɗin su kan rashin kammala zaɓe. Haka kuma za ku ji cewa rashin kammala zaɓen a wasu jihohin Najeriya ya kawo martani ga 'yan Najeriya daban-daban. Akan kuma batun nema muke son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ita ce, menene ra'ayinku kan rashin kammala zaɓe a wasu jihohin Najeriya 6? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655. Kada a manta a sa alamar tarawa da 1, sannan a jero lambobin. Sai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a fara da shan labar cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar kare lafiyar jiragen sama ta kasashen Turai ta haramta amfani da wani nau'in jirgin saman kamfanin Boeing biyo bayan haɗurra biyu da suka faru a irin wannan jirgin, wanda ya hada da hatsarin ranar Lahadi wanda mutane kimanin 160 suka mutu a cikinsa. Hukumar ta ɗauki wannan mataki ne bayan da kasashen Faransa, Burtaniya, Jamus, Malaysia da ma Oman duk suka bi sahun sauran kasashe kusan 10 suka yanke wannan shawarar daina amfani da jirgin Boeing 737 Max 8 shawagi a yankunansu sabili da wannan haɗurran na baya-bayan nan. Mutane 157 dai suka mutu lokacin jirgin fasinjar mallakar kasar Habasha ya yi shawagi a lokacin da ya tashi jim kaɗan bayan tashinsa wanda ya faɗi a ranar Lahadi. A ɓangare ɗaya kuwa, ita ma gwamnatin ƙasar Somalia ta haramta amfani da nau'uka guda 4 na wasu jiragen sama shawagi a cikin sararin samaniyarta a bisa dalilin tsaro. Hukumar kula da lafiyar jiragen sama ta kasar Somalia ta ce jiragen sama ta hana amfani da su sun hada da kirar AN-24, AN-26 da AN-32 kana kuma da AN-12. Kuma wannan hanin ya zo ne a daidai wannan lokaci, kuma an ba da wa'adi daga nan zuwa ranar 15 ga wannan watan Maris duk a daina amfani da shi. Hukumar dai ta ce duk da cewar babu wani haɗari da ya taɓa aukuwa da jiragen, amma dai an sha tsallake rijiya da baya wajen gujewa haɗurran hakan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta ce magana tsiga shugaban Amurka Donald Trump bai kai abin dubawa ba, don a cewarta shugaban bai kai a duba shi ba don bai isa a kalle shi ba ma balle har a bata lokaci a kansa. A wata hira da ta yi da jaridar Washington Post da aka wallafa jiya Litinin, Pelosi ta ce shugaba Trump bai cancanta ya zama shugaban kasar Amurka ba don ba shi da tarbiyya, kamun kai da kuma basirar da ta dace da wannan aiki na shugabanci. A yanzu majalisar da 'yan jam'iyyar Democrat ke jagoranta sun kaddamar da kwamiti na bincike iri daban-daban akan yakin neman zaben Donald Trump da harkokin kasuwancinsa. Pelosi ta amsa tambaya akan kiraye-kiraye da ake yi na neman tsige shugaban kasar, inda ta ce tana ganin hakan ba alheri ba ne ga kasar, kuma zai iya janyo rabuwar kawunan mutanen kasar. Ta ce yanzu haka dai hankalinta ya koma ne akan zaben shekarar 2020 ne, wanda suke fatar ganin 'yan jam'iyyar su ta Democrat sun kwace ragamar majalisar dattawa, kana ma da neman su kwace kujerar shugaban kasar. Gwamnatin Amurka ta ce ta daura aniyar janye dukkan ma'aikatanta na diplomasiya dake ofishin jakadancinta dake kasar Venezuela. A cikin sanarwar da aka ya bayar jiya da marece, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce a cikin makon nan ne za a janye duk sauran ma'aikatan da suka rage a kasar a babban birnin Caracas. Pompeo ya ce janye ma'aikatan ya zama wajibi ne a sanadiyar tabarbarewar al'amura a Venezuela. Da kuma fahimtar yadda ci gaban zaman ma'aikatan yake aibi ga manufofin na kasar ta Amurka. Tun cikin watan Janairu da ya gabata ne dai Amurka ta umurci dukkan ma'aikatanta na diplomasiya da ba muhimmai ba da su bar Venezuela jim kadan bayan shugaban na Venezuela Nicolas Maduro ya yanke hurdar jakadanci da kasar ta Amurka saboda shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana goyen bayansa ga madugun ƴan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban kasar Venezuela na wucin gadi.
Yusuf Aliyu Handike ne ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla jihar Sokoto tana ɗaya daga cikin jihohin da ba a kammala zabe ba wanda hakan ya sa wasu ɗaruruwan mata yin zanga-zanga don nuna rashin jin daɗin su a Sokoto kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Murtala Faruk Sanyina ya haɗo mana.
Ɗaruruwan mata ne daga sassa daban-daban na jihar Sokoto suka fito daga fadar gwamnatin jihar suka doshi ofishin hukumar zabe ta ƙasa dake Sokoton rike da ganyaye da kwalaye dauke da zantukan rashin amincewa da matsayar hukumar zaben da ta ayyana zaben gwamnatin jihar da cewa bai kammala ba. Farko dai an dan sami cece ku ce tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro da suka yi wa hukumar zaben kawanya wanda ya haifar da harba barkonon tsohuwa to amma daga bisani jami'an tsaron sun bar su tare kuma da basu kariya har suka isa farfajiyar ofishin hukumar zaben.
Sunana Hajiza Abdullahi shugaban mata ta jihar Sokoto ta PDP. Abinda abba ya mun kowa ya san mun ci zabe a ba a fadi sakamakon zabe shi dai zai sa mu ba wanga wuri muna nan ba mu dagawa
amma an fadi sakamakon zabe kuma an ce zaben kuma bai kammala ba
gaskiya na ba muna so a fada mana dalilan da yasa wana wuri na suka inda suka tunani cewa ba ai zabe mu ko ina mun san an yi zabe sannan a fada mana ka'idodin da yasa an ka soke wannan wuri wai wai akwai yadda ba ai zabe ba ai ko wanda an ga ina na shugaban kasa akwai kinki inda ya kamata ai zabe an ka hana ai zabe an ka ce katiri da ta tsaya kuma har yanzu akwai mata sama da kwala 300 ko inda ba su zabe dan mi za ta hana mu haƙiƙo
a matsayi ta matashiya ta ƴan matan gwado sunana Ruqayyah Muhammad muna son federal government ta cire hannunta daga wanga abu da ake yi na jihar Sokoto in da Buhari adili ne ya ce ayi cancanta ba jam'iyya ba to an zabe Buhari in shi ya cancanta an zabe shi to yanzu Sokoto matawalle shi an zabe mu kuma mun zabe shi kuma ba Sokoto kawai muke ma yaki ba muna ma Kano yaki muna ma Plateau yaki muna ma Bauchi yaki muna ma jihar Sokoto yaki muna ma Benue yaki
daga bisani dai matan masu zanga-zangar sun shirya zaman dirshin harabar ofishin hukumar zaben ta hanyar shimfiɗa tabarmi da zimmar sai baba ta gani.
Sunana Aisha kowa ya sani mu babu ne ana hadi a hadi in ba a hadi kuma muna nan ko kwana nawa za a yi sai ranta sun ka hadi sun ka ba mu haƙƙin mu muna nan sannan za mu barin wurin.
Sunana Hajiya Amina Shi'atu tsohuwar kasuwa gaskiya ba mu san adadin da za mu bar wurin gaba sai an hada mana an ba Aminu kujera shi da yake.
To amma kuma daga baya shugabannin jam'iyyar PDP na jihar Sokoto sun je suka baiwa matan hankuri kana kuma suka yi kokarin janye su daga wajen duk kokarin samun jin ta bakin jami'an hukumar zaben bai yi nasara ba domin kuwa an ce duk ba sa cikin ofishin wanda jami'an tsaro suka garkame tare da yi masa garkuwa to sai dai duk da yake ofishin na hukumar zabe ake waye yake da jami'an tsaro to amma kuma an yi ta jibge karin jami'an a cikin shirin kota kwana waɗanda kuma suka yi ta kokarin fitar da wasu jefe-jefen mazaje da ke kutsawa a zanga-zangar ta matan. Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To Madalla a gaishe ka Murtala. Shin ko me ɗan Najeriya ke cewa game da ayyana wasu zabukan jihohi cewa ba su kammala ba? Nasir Adam Malaika ya duba mana wannan lamari.
bayan kammala kidayar kuri'u da yake ga soke zaben wasu mazabu kuma kuri'un da aka dangwala waje da layi ya jawo wannan mataki na hukumar zabe na aina wasu zabukan da cewa ba su kammala ba kaidar da yake kuri'un da aka soke sun fi tarar da ke tsakanin wanda ke kan gaba da wanda ke biye da shi korafin haka rashin adalci ne ya fito daga dukkan yan manyan jam'iyyun APC da PDP da alamu ke nuna kowa na son a ayyana shi a matsayin wanda ya nasara Shugaban kungiyar muryar talaka na Yobe Sale Bakoro na bukatar duk bangarorin su bi ka'ida don samun adalci.
Toto tunda haka ya kasance a yanzu zamu yi kira da babban murya ita hukumar zabe da ta duba Allah kar ta sa son rai ko wani abu dukkan mutumin da ya ci ta dauka ta bashi sakamakon mu samu zaman lafiya idan ba a banta ba a garin Kano ba irin hargitsin da ba a so an yi ba da taimakon ubangiji taimakon commissioner yan sanda da sauran jami'an tsaro suka yi iya kokarin su na ganin cewa an zo an zauna lafiya a babu yadda za a yi kana jiha a ce jihar ku kowane jiha an gudanar da zabe amma ku jihar ku a ce muku akwai su kuri'u ko kuma akwai su akwatuna da aka samu matsala sai an sake yin zabe wannan ko al'umar wannan jiha bara ku ji dadi ba to tunda haka ta faru mutane su kai hankali nesa a guji daukan doka a hannu sannan ita kuma hukumar zabe ta yi ya kokarinta jami'an tsaro su bada nasu gudunmuwa ganin cewa an saki maimaita wannan zaben kuma a mallakawa duk dan takarar da yake ko a wani jam'iyya ne a bashi kayan sa
dan kungiyar cibiyar demokradiya CDD Awal Musa Rafsanjani ya danganta musamman ma kuskuren da aka samu na tsallake gidan dara da tawadar dangwala kuri'a kan yawan jam'iyyun da kan rudda mutane da kan sa kuri'un a ci ba CDD ba
saboda yanzu wannan zaben da akai akwai da dama mutane aka rikirkita su aka kawo confusion a cikin yanda za su dangwala ba za su iya bambance tsakanin wannan jam'iyya da wannan jam'iyya ba saboda ko logon ta ko kuma sununta ya zo iri daya to wannan dole ne a samu a tattauna a yi maslaha ga rage jam'iyyu kuma idan mun to an kawo dokokin da duk jam'iyyu sai sun bi su sai sun bi tsari kaida duk wanda bai yi ba to dole ne a yi masa hukunci wanda zai tabbatar da kan cewa an kawo gyara kuma ya zama darasi ga sauran jam'iyyu
yan takarar da kidan rinjaye na shiga firgita matukar aka ce zabe bai kammala ba musamman in aka duba yadda ya faru a jihar Oshun inda sanata Adimola Adeleke karshe ya fadi zaben bayan fatawa da dan takarar APC Boye Gayetola a kammala zaben kafin kammala zaben Adeleke na kan gaba da kuri'u 353 Nasiru da Malika Amurar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Nasiru in an jima kadan zan bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku menene ra'ayinku kan rashin kammala zabe a wasu jihohin Najeriya shida lambar da za ku kira ita ce 2022 2025 2655 kafin nan sai a shakata da wannan waka
kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari daya 202 205 2655
to mazalla mun samu kiran mu na farko daga Yobe wane ne akan layi
Assalamu alaikum
Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin
Sunana Abubuwan Zam kasuwa da Maturu kuma ina cikin da Maturu faduwar gwamnatin jihar Yobe
To Abubuwan Zam me zaka ce me ra'ayinka game da rashin kammala zabe a wasu jihohi duk da yake da Yobe ba ta cikin jihohin da za ake wannan
eh wannan gaskiya ne wato mu gaskiya wannan rashin bayyana sakamakon mu ɗan Najeriya gaskiya ya zo mana da mamaki bisa dangane da ainihin zaben shugaban kasa da aka yi kaga dan lokacin da aka yi ba bai dau lokaci ba aka bayyana to kuma sai gashi na gwamnati gaskiya fula wancin fula ne kai yana kokarin kai mu dare to saboda haka gaskiya hukumar aine ta Najeriya da kuma ta jihohi ya kamata mu ɗan Najeriya su mana adalci duk jihar da ta yi zaɓe ko APC ko PDP duk wanda ta ci to ya kamata gaskiya ta dauka ta bata kawai wannan shine zamu samu kwanciyar hankali da nutsuwa kuma ƴan uwana ƴan Najeriya da Allah mu kai zuciyar mu ne saboda kar mu dauki doka da koda a hannu ni biyayya ga hukumar mu ta Najeriya da kuma ainihin jami'an tsaron mu da shugabannin INEC amma shugabannin INEC su ji tsoron Allah su bayyana mana gaskiya kan gaskiya ku tashi lafiya sunan Abubuwa zan kaso ta maturu
to malam Abubuwa zan mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi
Mala Yakubu san tume daga Bauchi
to Mala Yakubu me zaka ce game da wannan lamari da ke faruwa kuma Bauchi na ɗaya daga cikin jihar da ba a kammala zabe ba menene ra'ayinka kan wannan
ni ra'ayi na shine kawai su ku malaman a ainihin office din gaskiya su rika fadin gaskiya saboda ni ban ga wani alaman da za a ce wai mutum ya ci zamin za a ce wasu wani karamar hukuma ce wai wai shi ɗayan sa ya hana a bada zaɓen wancan musulmin ba ni gaskiya kan ban goyi bayan hakan ba a yi rika fadin gaskiya a jama'a duk irin haka yakan kawo tashin hankali ba kaɗan ba
to mun gode na Bauchi da wannan ra'ayi naka bari mu je Kaduna wane ne daga Kaduna
Bello Sokoto ne daga Kaduna
ka ce Zubairu ne
Bello Sokoto Bello Sokoto
oh Bello Sokoto to malam menene ra'ayinka game da wannan lamari da ke faruwa ko duk da cewa
a ra'ayi na gaskiya kuma zabe wannan kawai tsakanin Allah ta rikita da Najeriya kuma wannan tsari ta ce zabe da cikon da cika ba tsakanin da Allah wannan zai yi lalata kimar hukumar zabe a idan talakawan Najeriya saboda talaka sun wahala sun bi laye suna inda suke so amma tunda gwamnati
baka ganin cewa kamar baka ganin cewa idan ka baka ganin cewa hukumar zabe tana aikin ta ne kasancewa wasu tashin hankali da aka samu a wasu yankuna shi yasa kuma a wasu mazabu shi yasa ba a kammala zaben ba kana jina to da alamar mun rasa na Sokoto bar mu je Katsina wane ne aka tsina to ga kira ya zo mana daga jihar Filato wane ne aka layi daga Filato
Baba Goska ne daga Namu karaman hukumar kwamfan jihar Filato Najeriya
Baba Goska me zaka ce game da wani abu da ke faruwa rashin kammala zabe a wasu jihohi
eh to ai ita hukumar zabe ita ce da ikon tattar da komai tunda yake tani kuma ta fada cewa wayansu wuraren da aka sauke ba za a fade su ba sai dai an sake kammala zabe a gun to ya kamata mutane su bi doka a kammala zaben musamman kamar jihar Filato tamu ai idan da za a fada ne sai a ce wanda take kan gaba ita ce shi amma kaga yanzu an ce sai an kammala to dole a yi hakuri a jira din da hukumar zabe za ta fada Sai da addu'a Allah sa gama lafiya.
To mun gode ba mun gode da wannan kira na ka bar mu je Jigawa ne akan layi daga Jigawa.
Muhammad Rashidu ne ma daga Jigawa sai gagara lokar gana.
To Muhammad Rashidu jihar Jigawa ba ta daga cikin jerin jihohin da aka ayyana ba su kammala zabe ba. To menene ra'ayinka game da sauran jihohin da aka yi a Najeriya?
Eh ni ra'ayina gaskiya akan jihohi kamar misalin Kano ne. Yawa ina ganin ya kamata hukumar zabe ta dan yi adalci akan bisa wannan zabuka da ake take karwa eh saboda gaskiya mu ƴan Najeriya kasashe da dama suna ganin mu kasar mu wata kasa ce wata ta shiga idan duniya
haka ne to Muhammad mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Kaduna wane ne akan layi
assalamu alaikum warahmatullahi
amin wa alaikum assalam
Sarfila Hashim Gumal barka da yamma.
Yawa baka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa ka ji dai yanda zabe ya wakana. Wasu jihohi har shida babu.
Alhamdulillah a matsayina na shugaban masu kiran waya a wannan murya ta Amurka na Najeriya baki daya. Gaskiya al'amari ba ma jin daɗin irin wayannan abubuwan yanda yake faruwa kuma abun da yake faruwa Sarfila Hashim Gumal ka san mu a Najeriya yanzu mutane kowa ya mai da kai shine INEC saboda dalilin da yasa na faɗa haka yanzu da an yi zaɓe za ka ga mutum kawai ya ɗauka ya yaɗa ya dura akan sakamakon zaɓe ya cika kuma alhali su ba a bari ainihin gama aikin su ba kaga su kansu ita kanta hukumar gwamnatin Najeriya ma tana da wani kalubale da tare dangane da ita kanta harkar maganar zaɓe kuma ya kamata su
menene kalubalen
faɗin ra'ayin su ko kuma mutum
menene kalubalen
karkara jina
eh ina jinka
kalubalen da suke da shi dole sai sun tabbatar da a majalisa an kawo wannan mushatin dangane da ita kanta maganar ta wannan takunkumi na maganar hana kowa ya da abin da ya ga dama kuma da ƙarshe abin da nake kira ga su kansu ƴan Najeriya mutum ya daina faɗan sarar ra'ayin shi ya kana ainihin abin da ya kamata domin zabe wanda mutum ne da ciki duk wanda ka gani sai wanda Allah subhanahu wataala ya ba da haka ni abin nake gani a kana ainihin aikin ta muna fatan Allah ya sa wannan zabe akan balashi
lafiya to amin amin ya raba Alhaji Musa to mun gode Alhaji Musa da wannan ra'ayi naka bar mu garzaya Bauchi wani ne akan layi daga Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi
to Ayuba Garba Imam muna sauraron ka
to ni ma dai jiha ta Bauchi da a sace wannan zabe din to amma ina kiran hukumar zabe da Allah su ji tsoron Allah su yi abu na tsakani da Allah duk inda ya kamata a sake zabe in gaskiya ne a je a sake shi sannan kuma inda za a sake zabe din to Allah jama'a wajen su kwantar da hankalin su a yi zabe lafiya a tsare lafiya domin kamu gaskiya muna son zaman lafiya ne bamu da kasan da ta wuce mana Najeriya
to Alhaji Ayuba
a yi lafiya a kuma kare lafiya duk wanda ya ci a dauka a bashi shugabanci mutum ɗaya ne zai kuma Allah ne mai bayarwa nagode mai magana Ayuba Garba
to madalla Ayuba Garba Imam mun gode da wannan shawara da ka bayar da kuma addu'a da kai bar mu je jahan Naija wani ne akan layi
eh assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam
eh sunana Alhaji Halidu Nuhu daga Agwaro local Gambi
to Alhaji Nuhu muna sauraron ka menene zaka ce game da wannan maudu'i namu na yau
eh abinda a ra'ayina gaskiya abinda hukumar zabe ta yi yayi daidai haka ne
me yasa ka ce haka
saboda haka eh abin da yasa ne ai bayo an ta saba yin haka ne saboda haka an shayin irin wayannan abubuwan wannan abin ya an yi shi bayo
to wai abinda mutane suke kuka shine an yi zaben shugaban kasa lafiya to kuma ga na gwamnati shi kuma ya zo da wani dan matsaloli shi yasa mutane suke ganin me yasa ba za a yi kamar yanda yake shi suke wato daurawa hukumar zabe laifin
eh abu duk wanda kaga ya daura mu hukumar zabe laifin bai san abin da yake bane shi nasa
to
in mutum ya sa abin da
to manuro mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je jigawa wani ne akan layi daga jigawa
Alitume Siminti ne ya ran rage sunan kwano da darmar kumar garin jihar Jigawa tarayyar Najeriya.
To Alitume Siminti muna sauraron ka me zaka ce duk dake rage Jigawa dai an riga an faɗi wanda ya samu nasarar zabe.
Eh mu zahiri mu daga an faɗi wanda yi amma ita hukumar zabe ba laifin ta bane. Su manyan jam'iyyu har ga Allah su ne masu laifi. Su ne suke bin didda za ya ce kowa ya ce sai ya kawo nasa kokarin da ya murda. Dan ya kai gatin da abin da yake bukata to wallahi wannan matsalar da su ne amma har ga Allah ita hukumar zabe ba ta da laifi dan tunda muke mu da ganin da muke ma ba mu ga ma hukumar zaben da take adalci ma irin wannan garin ba dan ya kamata su mutane ya kamata su tsaya su yi karatun ta na zu su san me suke yi zuwa gaba dan a gabatar da zabe mai adalci kuma ya adalci cikin kasa dan shi a samu shi a gaba
to mallam Aliti barin ka tsaye ga nan mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai kuma da daga waya kamar ka kawo kashin daga waya mu a yau wanda suka samu dama suka kira mun gode waɗanda ba su samu dama ba sai a ci gaba goma rana ce za mu buɗe muku mu jira kiran ku to har yanzu dai muna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 5 saura minti 6 yanzu kuma sai
wasanni a takaice
zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jihar Tawajin Guriyar Nijar inda matasa ɗan makaranta na jihar ke ci a garin Keta suna fafatawa a wasannin daban-daban na maza da na mata a tankaɗe da rairaya na wasanni na jiha domin tantance ƴan wasan da za su wakiltar jihar Tattawa a wasanni na ƙasa na ƴan makaranta boko daga kwaleji zuwa abin da ya yi sama wanda za su wakana a jihar Tawa a wannan shekara ta 2019
duk dai a jamhuriyar ta Niger ana ci gaba da gogawa a wasannin kwallon kafa na Super League na kwallo na jamhuriyar Niger inda aka kara tsakanin club daban-daban na jahohin kasar AS Gar ta babban birnin Yamai ta lakkaɗe espoir ta zandar ci hudu da nema sai AS Duan ta mai ta karkare Jangorzo Football Club ta marar ida ci hudu da biyu AS Nijelak ta shaka shi hannun AS Fan dukkan su na babban birnin Yamai ɗaya da nema AS Suni da babban birnin Yamai ta yi tattakiyar birnin Tawa inda ta dake GS Tawa birnin Tawa da ci hudu da ɗaya AS Police ta taki ta yi har a birnin Arlet inda ta lalabe ke a Kokana Football Club da ci biyu da nema duk dai a can Arlet din Salis Sporting Club ta babban birnin Yamai ta yi kunnan doki banza da banza da Irana Football Club yayin da AS Suni da take kan gaba a teburin wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar Niger da maki 23 sai AS Police da AS Guard da ke matsayi na biyu da maki 20 kowanne su amma dai AS Police ta hisaka yawan ci a raga Irana Football Club ta Arlit tana matsayin ta 12 da maki 7 sai Espoir ta Zandar ta 13 ita ma da maki 7 GS Tawa tana matsayin kutal ta baya da maki 5 a matsayi na 14 a cigaba da wasannin kwallon kafa na club club inda su kasance zakaru a nahiyar Turai kuwa da ake cewa Champions League ana canzu haka ana goga tsakanin Juventus ta kasar Italia da Atletico de Madrid ta Spain na Atletico de Madrid ta kasar Spain din ne ta karkare Juventus ta Italia da ci biyu da nema a makonni biyu da suka gabata sai wasan da ya hada Manchester City da Schalke 04 ta kasar Jamus wanda shi ma ke can yana wakana yanzu haka a kasar Brazil a ranar Litinin da ta gabata ne Allah ya yi wa ɗaya daga cikin taurarin ƴan wasan kwallon kafa na kasar a can shekaru da suka gabata cewa da Antonio Wilson Vera Honorio mai lakanin suna Coutinho rasuwa kamar yanda club dinsa a waɗancan shekaru cewa da Santos ya bayyana wa manema labarai dan shekaru 75 da haihuwa Coutinho ya lashe kofin duniya na shekara ta 1962 a kasar Chile na danganta dan wasan da zama mafi kusanci da mafi sha'awa daga cikin waɗanda tsohon tauraron kwallon kafa na duniya Pele ke sha'awar buga wasa da su a kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
ciyaman a takaicen dai shine hukumar kare lafiyar jiragen sama ta kasashen Turai ta haramta amfani da wani nau'in jirgin sama kamfanin Boeing biyo bayan hadura da aka samu wanda ya sanadiyar mutuwa kimanin mutane 160 kamfanin dai ya samu wannan matsala tun ba yau ba a bangare daya kuwa ita ma gwamnatin kasar Somalia ta haramta amfani da nau'uka har guda hudu na wasu jiragen sama dake da su shawagi a cikin sararin samaniyar ta a bisa dalilin tsaro hukumar kula da lafiyar jiragen sama ta kasar Somalia ta ce jiragen saman da suka hada da nau'in ko kuma kirar jirgin AN24 da AN26 da AN32 kana da AN12 gwamnatin Amurka ta ce ta daura aniyar janye dakarunta ta aniyar daure dauke ma'aikatan diplomasiyar ta dake ofishin jakadancin ta dake Venezuela a cikin sanarwar da ya bada jiya da marice sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya shaida hakan
to madalla a gaye shi ka kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga iyalan Alhaji Umar Dogo dake tudun Jakun Zaria Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa to da wannan ne muka kawo karshen shirin namu ne yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma iya zai ta shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da yake gabatar da shirin da kuma Julia Discretion wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nelson Lopez ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum